Mr. Raro, sunana Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotu mai lamba 46 mai zaman ta a Norman Salon karkashin mai shari'a Zubairu Inuwa, inda a yanzu kotun ta hori wani mutum mai suna Rabi'u Labaran, wanda kotun ta same shi da laifin hada baki da sata, wanda a tunda farko ƴan sanda sun gurfanar da shi a gaban wannan kotun sakamakon zargi da suka yi masa akan yayi wa iyayen gidansa sata akan tunkari ta atamfofi. A yau kotun ta yi masa hukunci, inda kotun ta ce ta gamsu da shaidun da aka gabatar mata, kuma ta daure shi Rabi'u Labaran a laifin farko na hada baki. An daure shi shekara biyu ko kuma zaɓin tara na naira 40,000, sai kuma laifi na biyu, wato laifin sata, inda aka ɗaure shi shekara uku ko kuma zaɓin tara na naira 70,000. An kuma umarce shi da ya biya kuɗin kayan da ya sata naira 4,000,000, kuma ko a ranar wato uku ga watan biyu na wannan shekara, shi Rabi'u wannan kotun ta yi masa hukunci, inda aka ɗaure shi shekara biyar a gidan gyaran hali bisa dai tuhumarsa da ko kuma bisa samunsa da laifin sata ta atamfofi masu kiman naira miliyan 65. Kotun kuma ta umarce shi da ya biya wannan miliyan 65 ɗin ko kuma yayi shekaru hudu a gidan yari. To jim kaɗan bayan kammala shi wannan hukunci, an gabatar da kuma wasu mutane waɗanda suka haɗar da Tangyaɗi Adamu da Yusuf Sani da Ahmad Haruna da Ibrahim Adamu, waɗanda ake zarginsu da laifin sun haɗa baki sun kashe wani matashi a ƙaramar hukumar Ungogo a ranar 28 ga watan 12 na shekarar 2020. Ƙunshin zargin ya bayyana cewar sun yi amfani da wuƙa, sun daɓa masa a ƙirji har sai da rage halinsa. Daga nan ne kuma wani mai suna Abubakar Suleiman, wanda ɗan uwa ne a gurin marigayin, ya je caji ofis ɗin ƴan sanda na Ungogo ya ƙorafi. To a daidai wannan lokacin ana karanta musu wannan tuhumar tasu, kuma da zarar an fito daga kotun za mu dawo domin jin yanda ake ciki. Yusuf Nadaba Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan unguwar Norman's Land.